ليلى زو ليلى زو ليلى
Amasa Leila ga na ki aljita
Sahiba hasken Leila Sanna madubun duba Chahuni zan chankana Dao dao kuri na karte ki bar na arana Dao dao Suya chai dao Kichi anuri kau nazu kau Kichi anuri na sanin ki madubina Kichi alkairi na gasa kumbakina Sahiba dao 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 kichi sakuna Sahiba ni imbaki inani zan sakakaina Masoya kimbari ni zuciya ta na kuna Wayo 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 ruhina Ni kullum burina inganki dare rana Sankiya na ruhina har ya bita bargona Sashin jikina yake waye ya kulle idanuna Ke kika sana waye sananin surai kuna Sahiba dao 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 mai sona Ni kullum burina inganki dare rana Ya sahiba yake mun sona kiji kalmar bakina yarda kina sona amma kiji zance na san ki yana ruhina ya bi daga jikina idan na zauna aiki in har na ci nano ki sai na ji na gaza aikin burina in ganki idan na ganki na kuma sai na yi aikina sannan kuma in an koma a bacin kyawun sura sura ajikin ki sassara just as an ajikin ki na dura ba wani mummuna dao 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 mai suna ni kullum duri ina indan ki dare rana ga wani sakon kauna sako daga bakina sahiba in ki lura kin dauki hankalina Abu diru hina kin dauke zuciyata ni babban buri na lalle ta zama matata wayo 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 lalle ta na suna sannan kuma ko yaushe ta ce mani dakina ga wani sakon kauna kwanki uwar yayana ruhi na na kuna zuciyata na kuna Soya mama ya kirjina Renda ni fara ganin Kisan ki ya shiga ruhina Kece annurina Kuma kece burina Ay lalla ki mada na garcha Lalla ikin chan chan cha Allahu ya barna da sanki Ya mai kyau na halicha Dao 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 Wayo mai suna babban burina na sufa da matata sahiba in ba ina nan ki ta tunanina laila ko ba ina nan ci ga hutuna sahiba in ba ina nan ci ki jiwa kina sako sako kauna daga bakina oyo 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 kirjina Sakon kauna sako daga bakina
ayer Morina ki shayar Leila matar Ali a zauna lafiya baza arbi